Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladhi la tinaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa.
Kalmar wanda baya shine ka da mu sandare na arzikin mu shine uwa uwa.
Yayin da gwamnatin Najeriya ta dukufa wajen farfado da harkokin noma da kiwo a kasar, inda wasu al'umma ke ci gaba da koka kan tsadar kayan abinci, a cikin shirin na wannan makon ya duba wani taro da aka gudanar na daraktocin noma na ƙananan hukumomin Najeriya 774, inda suka tattauna yadda za a wayar da kan mahalarta taron da kuma ba da shawara ga gwamnatin tarayyar kasar. Baban gida Jibrin Gareka.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki. Shirin namu na yau ya duba wani gagarumin taro ne da aka gudanar na daraktocin ƙananan hukumomi 774 na tarayyar Najeriya, taron da kuma ya duba batun harkar noma da yadda za a bunƙasa harkar noma tun daga ƙananan hukumomi. To ko menene makasudin wannan taro da aka gudanar wanda ya kunshi ƙananan hukumomi 774? Tambaya kenan da rewa shugaban kungiyar daraktocin aikin noma na ƙananan hukumomin Najeriya Alhaji Idris Muhammad Abubakar Bisanti.
Alhamdulillah. Makasudin wannan taro shine daraktocin local government ana sa waye makusu da kai akan harkan noma wanda dama an saba kuma a tattauna a san inda ya kamata local government ta yi ma mutanen ta, a kuma sanar da mafadin gwamnatin tarayya abinda ya kamata a yi ta hannun local government. Kamar yadda take yanzu, in ka duba harkan noma bata samu inda gwamnati take so ba, domin tubalin da aka ajiye dama kaman murhu ne, kafafun murhu a guda uku ne. Sai haka harkan noma ta, a yayin da duk mutane aka karye kafa da ba za ta tsaya ba. A da inda muka sani, in za a raba taki, taki federal government za ta sai taki, ta ba state, state ta ba local government. Domin local gwamnatin din nan su suka san real farmers din, su suka san noma. Yanzu sai kuma yanzu abun ya zama hangin, in aka bada abu daga federal sama tun sai zai zo da shi local government, ba za a kula abun ya taje hannun ta hanyar local government ba. To local gwamnatin din nan ita ta san mutanen ta, ita ta san wanda za ta ba. To amma yanzu inda aka yi shi sai ga duk kudaden da ake kashe a noma yana zuwa gaban sa. Shine muka zo mu zo mu fa gwamnati shawara, koma gidan mu na jiya, in muna so alharin da ke cikin noma ya shafe mu, makasudin kamar mu.
Professor Hassan Alhaji Muhammad, shehu malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha na Tafa Baliyo dake Bauchi, na daya daga cikin manyan malaman da suka gabatar da kasida kan muhimmancin aikin noma da kuma yadda za a bunƙasa shi, kuma ya mun ƙarin haske game da matsalolin da ke fuskantar bangaren noma da kuma hanyoyin da za a bi domin magance lamarin.
Kasida ya kunsa da yaya zamu inganta natural resources na ƙasa tare da abubuwa da yake faruwa a cikin yanayi na environmental aspect, kuma mu kawo shawarar da yawa cewa gaskiya inda muna so mu samu bunkan sana'an abinci a ƙasa Najeriya, ya kamata mu inganta tsarin na noman mu, most especially kaman conservation agriculture da noma na organic farming. Mu yi amfani da climate smart agriculture, inayi na at least wanda zai inganta inayi na environment, shine smart agriculture, smart agriculture or smart climate smart agriculture.
A matsayinka na masani, wani hali za a ce harkar noma na ciki a Najeriya, tunda musamman arewacin Najeriya ko yaushe ana ta batun cewa ana samun koma baya ko kuma hasaran kayayyakin da manoma ke nomawa?
Yeah, actually gaskiya muna samun koma baya. One of it shine, one major challenge da muke da shi yanzu shine climate change. Yawanci manoman in ka gaya musu cewa akwai climate change, za su ce a me climate change? Mu yi magana da su cewa abinda za su lura, yaushe ake fara samun ruwa da kamar shekara 30-40, kuma yaushe ake samun samu ruwa yanzu za san cewa akwai babbanci. To wannan babbanci shine changes in the climate, tunda ba mu samu ruwa da wuri yanzu, kuma ruwa da muke samu baya kai kaman da ake samu kaman shekara 30 shekara 40 da ya wuce. Ya kamata mu inganta ko kuma mu kawo shawarari wanda za a samu kaman short duration variety, kuma yi climate smart agriculture wanda zai yi solving this problem na climate change. So kuma gaskiya in ka duba misali kaman yawanci kasan mu an fara noman shi since za a ce kaman shekara 40 shekara 30 shekara 50 ko 60 daga baya. To abinda kake yi yau gobe jiya that is kana yi frequently, kuma baka inganta shi ba, zaka gan cewa da will be a time ba zaka samu abinda kake samu da ba. So in that case akwai decline ko kuma muna kira shi soil degradation. To wannan soil degradation shine ba mu so, because in mu fara samu soil degradation there is likelihood cewa ba za mu samu yield da muke samu yanzu ba. So shi yanzu shine muke advocate cewa mu samu soil health, because kaman da ake fada cewa in ka koshi then kudi da zaka je ka ba doctor na cewa kana da rashin lafiya yau ko kuma gobe ba zai yiwu ba. So a healthy nation is a wealthy nation.
Hajiya Hafsat Gombara Muhammad na ɗaya daga cikin daraktocin da suka halarci wannan taro, kuma ta gabatar da kanta da kuma yadda ta ga wannan taro.
Ni sunana Hafsat Gombara Muhammad
daga wani karamin hukumar Yobe.
To daga karamin hukumar Faikoro. Alhamdulillah. Gaskiya wannan taro ne wanda mu dai muka bashi suna taro na tunasarwa akan abin da ya shafi jagoranci na ayyukan noma a ƙananan hukumomi. Don karamin hukuma ita ce wuri wadda tafi kusa da manomi, inda zai samu dukkan abin da zai samu akan noma a sauki. To wannan taruwa ya ba mu daman sauraron malumma manya-manya daga jami'o'i da aka ɗauko su. A gaskiya malumman nan sun mana adalci kwarai akan jaddada muna abin da ya kamata mu yi, musamman a wannan lokaci da muke kwaɗayin ƙananan hukumomi su samu ƴancin kansu. Don idan aka samu ƴancin kai, duk wani tsari da aka fito da shi da zai taimaki manomi da ke ƙasa, muna ganin cewa za mu samu tallafi daga ƙaramin hukuma, tunda za a shirya mana. Don manoman ƙananan hukumomi su ne manoma zahiri waɗanda suke buƙatan tallafawa da hanyoyi na bunƙasa sana'o'inmu na noma. Don noma ya wuce inda aka san shi. Noma ba noma bane a ci kurin a tashi, noma ne na kasuwanci. To sai mun shiga harkan nan sannan zamu je. To kasancewar mu anan, akwai ƙungiyoyi na manoma da su ma sun saurari wannan lacca da aka yi. To zai ba mu dama mu koma mu sake damara akan yaya ne noma a ƙananan hukumominmu da ba su da kusa da manya-manyan gwamnati za su samu gajiya abinda ƙasa ke so ta yi akan noma. A kasance an wadatu da abinci ga kariya kuma ga na kasuwanci. To a gaskiya mun ji daɗin wannan shiri da aka yi mana.
To masu sauraro, a nan shirin namu na wannan mako zai ɗaga aya saboda ƙurewar lokaci, amma a mako na gaba za ku ji mu da ƙarshen wannan tattaunawa na mahalarta wannan taro na daraktocin aikin gona na ƙananan hukumomi 774 a Najeriya. A madadin jagoran shirin Hafiz Baballe, naku Baban Hijiran ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da wakilin Malaga Sabon Gida Jibrin, sai kuma Fiona wa Mai nan Dudu da ta taimaka ta da mana sauti da bada umarni, ni ne Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Mun tabbata shi ne ta da mu san da ne na arzikin mu shi ne uwa.